ta kuma ce lalle sai kungiyar Ohanezen Dibo ta masa wa gwamnatin tarayya lamba ta soke garantin da ta yi wa kungiyar haka zalika kungiyar IPOB ta ce wajibi ne gwamnonin yankin da kungiyar Ohanezen Dibo su nemi afuwa daga gare ta akan hada baki wajen zuga atisayen Operation Python Dance da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan membobinta a bara banda waɗannan sharuɗan kungiyar IPOB ta kuma buƙaci kungiyar Ohanezen Dibo ta fito a bainar jama'a ta tambayi wurin da shugabanta Mr. Nnamdi Kanu da iyayensa suke kana ta nemi afuwa daga al'ummar a Farukui Beku garin su Nnamdi Kanu akan harin da aka kai fadar sarkin garin su wato mahaifin Nnamdi Kanu bisa waɗannan sharuɗan ne na samu zantawa da barista Uche Achiuwa-Baga sakataren yaɗa labarai na kungiyar Ohanezen Dibo inda ya mayar da martani yana mai cewa
if Ohaneze is seen IPOB as a terrorist organization we will not even engage in any dialogue with them because it is a secret that Ohaneze has never seen IPOB as a terrorist organization
ya ce idan kungiyar Ohanezen Dibo na wa kungiyar IPOB kallon kungiyar yan ta'adda ba za mu shiga neman wani sulhu da ita ba saboda ba abin boyewa ba ne cewa ba mu taɓa musu kallon kungiyar yan ta'adda ba yanzu mu fito mu ce gwamnati ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar IPOB ba shi da wani amfani saboda tafiyar mu ɗaya ne da tasu kuma mun sha faɗin cewa lakabawa ƴan kungiyar sunan ƴan ta'adda abin Allahwa dai ne yanzu akan batun wurin da Nnamdi Kanu da iyayensa suke mun sha la'antar matakan da aka ɗauka da suka yi sanadiyar ɓacewarsu a ce mu roƙi afuwa na nufin cewa idan kungiyar Ohanezen Dibo ne ta yi garkuwa da su ta dawo da su ko me su gwamnonin kudu maso gabas ke cewa game da batun kenan abinda na tambaye babban daraktan kungiyar gwamnonin kudu maso gabas Professor Simon Otuanya
a reaction to a press statement must be a collective decision of the forum so it does not lie in one person to say whether he wants to apologize or not
Professor Otuanya ya ce mayar da martani akan takardar sanarwa abu ne na gama gari wanda ya zama dole ne sai gwamnonin sun hadu kamun a yanke shawara saboda haka ba abin mutum guda bane ya ce zai roki abuwa ko ba zai roka ba dole ne ya zama na shawarar ta kungiyar ce ba ta mutum guda ba akwai alamun cewa da sauran aiki a duk yunkurin samar da jituwa tsakanin kungiyar IPOB da kungiyar Ohanezen Dibo da kuma gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya Alphonse Okorigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
mu